الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول على من أكيد يسا كهذا معنى يمتين لتنين شابير قوة جمادة الآخرة shekara ta 1441 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 10 ga watan biyu a shekara ta 2020 na lissafin miladiya. Yau za mu yi darasin mu na 110 karatun da muke littafin fadl al-islam tare da sharhinsa, kamar da muka saba a wannan masallaci mai albarka irin wannan rana ta Litinin. Allah maɗauke ba mu tawfiki. A yau za mu tashi insha Allahu a babi na 5 da muke cikinsa, a hadisi da al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ya ambace shi a wannan littafi, hadisin Jabir radiyallahu ta'ala an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga sayyidina Umar da wata takarda ta At-Taura, har ransa ya baci ya faɗi wata magana kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah. Mallam ya gama mana da bayanin aya guda ɗaya da aka ambata a wannan babi, faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay. To sai wannan hadisi shine a gaba a cikin abinda malam ya ambata mana a wannan babi. Duk dai abinda yake so ya faɗa shine wajibcin a wadatu da Alƙur'ani, da kuma abinda Alƙur'anin ya lazimta wadatuwa da shi, wato sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, cewa in dai abu dai da ake so na addini to wannan mabubbuga ita kadai ta isa a dauki addini, a dauki abinda za a bauta wa Allah da shi don a samu sakamako mai kyau na shiga aljanna. To wannan hadisin da za mu ji shi ma yansabu fi hadha alwadi, shi ma yana fadawa cikin wannan magana ko wannan siyaki na hani akan dogaro da wani abu daban ba Alƙur'ani ba, ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Indai mutum yana son imaninsa ya tsaya ya zama mumini na hakika, to wajibi ya sallama ya miƙa wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilman wa hukman. Bismillah, to karanta mana ko إن ديك وروى النساء وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك
نعم
وروى النساء وغيره
نعم
وغيره
نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم نعم
أمتحوكون
نعم نعم
لقد جئتكم بها بيداء نقي
نعم
ولو كان موسى حيا واتبعه
واتبعتموه نعم
وتركتموني
نعم ضللتم نعم
وفي رواية لو كان موسى حيا
نعم
وسعه إلا اتباع
إلا اتباعي نعم
فقال عمر
رضيت
بالله ربا
نعم
وبالإسلام دينا
نعم
ومحمد صلى الله عليه وسلم
نبي نعم بارك الله فيك. ولا حديثي كما دا مكجي مالم محمد بن عبد الوهاب أسأل اللي تافن سنفضل الإسلام ينا شوا وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكوي لفظ النساء دين وسوسنا فدا با ba kuskure bane amma mashhuri shine An-Nasa'i wa ghayruhu da wasu ma malaman ba shi kadai ba an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu ra'a fi yadi Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga fi yadi Umar a hannun Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an waraqatan min at-Tawrah wa tatakadda ta at-Tawrah faqala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace amuta hawikuna ibn al-Khattab yanzu har kun rude ya kai dan Khattabi shine mutahawikun har kun rude kun zama ba ku san ma makamar da za ku kama ba tunda kuna kama kaman a dauko wannan shine ma'anar zancen laqad ji'tukum biha lalle na zo muku da ita ay millatal islam biha ana nufin millatal islam bayda'a naqiyatan fara kal da ita tsaf da ita garai naqai bayda'a wajen launi ne fari naqai kuma wajen tsarki amma dai abinda ake yin da shi dai shine fara kal da ita tsaftatacciya babu wani gurbacewa a cikinta ma'ana wannan hanya ta addinin musulunci garai take tsaf take sannan kuma fara kal take babu datti babu sofanan wani abu na karkata na bacewa a cikinta wannan shari'ar wannan addinin nazo muku da shi garau da shi shine abin nufi walau kana Musa hayyan yace da annabi Musa yana da rai wattaba'tumuhu sai kuka bi shi wataraktumuni kuka barni dalaltum to kun bata wa fi riwayatin a wata riwayar cewa yayi law kana Musa hayyan inda Musa na da rai ma wasi'ahu illa ittiba'i to bai halatta ba gare shi sai dai ya bi ni shine ma'anar ma wasi'ahu ma'ana babu abin da ya yalwata a gare shi ya aikata in ba ya bi ni ba ma'ana lamarin dayyiqun jiddan laysa wasi'an hatta yattasi'a lahu an yattabi'a ghairi aw an yuttaba'a huwa bal yajibu alayhi an yattabi'a muhammadan sallallahu alaihi wasallam shine zancen ba shi da wata hanya in ba yabi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haramun ne gare shi inda yana da rai a ce ya bi wani ko ya sa shi a bi shi sai dai ya bi manzon Allah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa qala Umar tasliman wa iz'anan sai sayyidina Umar yake cewa saboda tabbacin miƙawayansa da jawuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce raditu billahi rabban na yadda da ubangiji na amince da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin ubangiji na wa bil islami dinan kuma addinin musulunci shine addini na wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine annabi ne mana na yadda da Allah abin bauta ta abin da ya aiko da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi ya ishe ni na yadda da musulunci ba zan bi yahudanci ba na yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi musa nake nema in bu ba an fahimci zancen to wannan a dunkule shine wannan hadisi za mu ji sharhin malam sharhi wasi wadatacce abinda ya ambata mana duk ya isa mu ɗauki ilimi mai faɗi mai yawa kuma akan wannan hadisi ya ƙara dawo da mu kan abin da ya ambata a farkon wannan babi cewa wajibi ne a yi riko kuma a wadatu da Qur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi nan ma ne ya fara cewa hadal hadithu hadithun hasan amma kafin nan kun san kamar da ambata mana wannan kofin da yake hannunmu na wannan littafi malam ya ba shi ya duba ya karanta yayi gyare-gyare a ciki ba na sha ambata mana ko in ce a wani wuri ku duba wuri kaza a asalin wancan da malamin da kansa ya karanta yayi gyara ya bambanta da nan don haka a canza to a wannan sharhin wannan hadisin akwai wasu abubuwa makamantan haka ya fadi wani abu na takhrijin hadisin kari akan abin da ya ambata anan da wasu kuma dai wanda zan ambata mana insha Allah bayan na ambaci abin da ya ambata wanda ba sa cikin wannan nuskar da take hannunmu amma wanda yake amfani da littafin da ya kofo PDF online na asalin wannan littafi zai samu gyararren ne mutum zai iya yana so ma ya iya bi ran da ya zama akwai wani abu na bambanci insha Allah kamar da muka saba za a nuna an manta ma a fadakar insha Allah yana cewa wannan hadisin rawahu al-imam Ahmad ma'ana jama'atun min al-musannifin ghayr an-nasa'i rawau hadha al-haditha minhum al-imam Ahmad bin Hanbal ainan ma kun ga shi rawahu an-nasa'i wa ghayruhu ko yawa to ghayruhu din shine hadda al-imam Ahmad bin Hanbal da al-imam ad-Darimi da ibn abi shayba bin malam bai fadi ibn abi shayba din ba akwai shi dai a wurin ibn abi shayba da abu ya'la da kuma wasu ma malaman duk sun roto wannan hadisi malam albani a cikin irwa'ul dalil yayi bayani dogo a sharhin da kuma takhrijin wannan hadisi in kana so ka duba irwa'ul dalil zaka samu hadisin malam albani ya magana kuma mai tsau akan takhrijin ya kuma ce wannan hadisi in an tattara hanyoyinsa hadisi ne hasan yau hadisi ne hasan banda wannan lal sai dai al-Imam al-Albani bai fadi cewa al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi ba sannan a cikin lafuzzan ina so maganar nan ta gaba inda yace Umar radiyallahu anhu ra'a fi yadihi ko ru'ya fi yadihi ko na'am ra'a fi yadihi waraqatan min at-Tawrah وقد قيل كذا وكذا تو nan wurin ku zagaye shi mallan ya cire shi daga littafin da ya duba babu wannan fiqara din fiqara inda yace Umar din nan yawa har zuwa inda yace wal maqsud min dalika annahu akhadha hadhihi al waraqah min at tawrah daga kan waraqa din inda ce min at-taura yutali'u fiha duk wannan a cire shi yawa na ba faqala ba ina zuwa yanzu ba bayan nassin hadisin bari in karanto mana bayan nassin hadisin ai ya ce hadha al-hadithu hadithun hasan ko duk wannan ba ku bar shi daidai ne wa qad sahahahu jama'atun min ahli al-ilmi وله روايات مختلفة يعضد بعضها بعضا انغاني تو يانا عندي سي عمر دينن ازوا عندي سي او لها وجهها دينن شيما دكا اتيري اتيري wannan wurin gaba daya paragraph din gaba daya wannan yau ku zagaye shi a cire shi abar inda yace wal maqsud min dalika ba matsala dalili in kun kula abinda ya ambata anan din meye wata magana ya fada wanda daga baya shi da kansa ya cire ta cewa yin Umar radiyallahu ta'ala anhu ru'ya fi yadihi waraqatun min at-tawrah wa qad qila sai ce wasu sun ce innahu akhadha min akhil lahu cewa ya karba ne daga wani dan uwansa wa fi ba'd ar-riwayati aw wasu riwayoyi yahudi dan uwan kuma bai yahude qalu har suka ce inna hadhihi al-ukhuwa wannan yan uwantakar kad takunu ukhuwata rada'atin yan uwantaka ce ta shan nono inda mun san nasabar sayyidina Umar ba Quraysh ne ba shi da alaka da banu Isra'il min ayi wajhin an gani yawa sai ce aula ha wajuha ko kuma ukhuwa ce ta wata fuskar dai daban amma ba ta jini ba to shine sai da ya karanta wannan wurin daga baya ya cire shi da kansa na kokari in ga suwaye suka faɗi wannan zancen la'alla irin masu sharhin nan ne wani ya ambata amma ba zance ne mai tushe ba mai asali shi yasa shi ma da kansa malin ya cire shi kuma a cikin riwayoyin da suka zo na hadisin galibin su basu ma ishara zuwa ga wannan zancen wa min akhi lahu da makamantansu ba bal a riwayar tan annasa'i din wanda shine asalin abinda malam ya ruwato kun ga dai na farko babu shi wannan a inda malam ya ambata to haka yake asalin sunan annasa'i babu wannan zance a wurin ibnu abi shayba shi abinda ya ambata anna umara radiyallahu ta'ala an asaba ko ata bi nuskatin min at-taurati asabaha min ba'dhi ahli al-kitab asabaha min ba'dhi ahli al-kitab fa qala lin-nabi sai shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni asabtu kitaban min ba'dhi ahli al-kitab an gane a mirqatul masabih ko in ce abinan mishkatul masabih da mirqatul masabih sharhin sa da kuma dai duk littafan da suka yi sharhin shi masabih sunna gaba ɗaya abinda yake ciki sayyidina Umar ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nema da tambaya cewa nasma'u ahaditha min ahli alkitabi tu'jibuna mukan ji wasu hadisai daga ahli alkitabi sukan burge mu saboda sun yi daidai da abin da ke tare da mu afa naktubu ba'daha sai sai shin ma rubuta wani abu na waɗannan hadisai shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ransa ya bace har ya faɗi wannan magana an fahimci abu yawa kun ga ashe kenan in aka in an bi hanyoyi da yawa da wannan hadisai suka bo abin da yake ciki shine ko dai ya karbo wani littafi ko wata takarda da ya gani ahli kitabu suna karantawa ya ga ya dace da abin da ke cikin alqur'ani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine ya dace da maqamin sayyidina Umar ba a ce ya daina neman shari'a a at-taura ba wanda dai san Umar ma dama ba zai kawo wannan irin zancen ba an fahimci abin yawa wannan dai shine a dunkule abin da ke ciki yadda yazo har yanzu kamar da na ambata ba'dhi riwayat anna Umar atan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna nasma'u ahadith yau na fada mana wannan ko yawa yace mun ga ko mukan ji wasu hadisai daga ahli alkitabi wanda tu'jibuna suna burge mu shin ma rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam a babu wani abu da za ku rubuta to sai kawo a ƙarshen hadisin yake cewa dan nan malam bai kawo shi ba cewa kada su ba ku labarin wani abun da yake gaskiya ne ku zo ku ƙaryata ko su ba ku labarin abin da ƙarya ne ku zo ku gaskata a wutar riwayar dama ba a wannan siyakin ba na sayyidina Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani la tuhaddisu an ahli alkitabi kar ku karbi riwaya daga ahli alkitabi ko kuma la tusaddiqu ahli alkitabi kai la tusaddiqu ahli alkitabi wa la tukadzibuhu kada ku gaskata ahli alkitabi kuma kar ku ƙaryata su ma'ana in suka ruwaito wani abu farkon hadisin dama ko akwai wata riwayar haddisu an bani isra'ila wala haraj man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar na san duk kun san wannan hadisi kuma mun sha magana akan su cewa ku iya riwaya daga ahli alkitabi amma duk wanda ya mun ƙarya to nemi ya tattali wurin sa a gidan wuta inji annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya kuma yace kar ku gaskata su kar ku ƙaryata su in ba kuma ta mun sha wannan magana ko ban sani me ina ji ko a tafsiri ne cewa shi yasa malamai suka ce duk abin da za a ruwato daga ahli alkitabi ana kasa shi kashi uku kashi uku duk abin da za a ruwato daga ahli alkitabi in kana muwafiqan lima indana fil qur'ani aw as-sunnah qubila litilka almuwafaqa in ya dace da abin da ke tare da mu na alqur'ani misali aka ruwaito wani daga cikin masu riwaya daga ahli alkitabi ya ruwaito wani abu ko wani ilimi sai aka duba aka ga wannan ya dace da abin da qur'ani ya faɗa ya dace da hadisan manzon Allah to sai a karba shikenan domin me صدق ذلك كتابنا وصدق ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم saboda alqur'ani ya gaskata hakanan abin da aka rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata nabi idza khalafa alkitaba aw as-sunnah rudda in ya saba wa qur'ani ko hadisi to ai watsi da shi ba za a karba ba duk abin da ya saba wa qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na riwayar ahli kitabi to ba za a karba a ce za a aiki da shi ba mun ji biyu sauran daya na uku ma sakata anhu alkitabu wassunna abinda ba mu da wani abu daga qur'ani ko hadisi da yake nuna muwafaqa ko mukhalafa cewa wannan abun ya dace da qur'ani ko hadisi ko ya saba qur'ani ko hadisi amma ga riwaya to ita ce malami suka ce da ita ake wannan la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum an fahimci abin amma farkon abin da za a yi shine a duba wancan muwafaqa ko mukhalafa sai kuma dauki wannan mataki imma alqabul fil amri alawwal wa imma ar-radd fil amri athani amma wannan wanda babu wani abu a qur'ani da ya nuna cewa an samu muwafaqa ko an samu mukhalafa me za a yi masa kar a qayyata kar a gaskata an gane abu to ya za a yi kar a gaskata kar a qayyata in an same shi a cikin shi yasa zaka ga a cikin littafai na tafsiri musamman kissoshi da suka shafi banu Isra'ila zaka samu riwayoyi da yawa da aka ruwaito su daga banu Isra'ila mun an ce banu Isra'ila ana nufin la'alla wasu daga cikin waɗanda suka musulunta daga cikin Yahudawa kuma suka ci gaba da ruwaito wani abu da suka sani daga littafan su an gane irin su Wahab ابن منبه كو حاب الاحبار كعب الاحبار ده مكا من تنسو سنة ده روايوي ده يوى اتكيل التفاي تو إلو ونن انسى مو ابندا يا داتي ده قرآني اكربا يا سابا قرآني اي ردنسا ما لما حديثي باس كربا با با اسا مو ابندا ينونا داتي وقولشن داتي وابا تو كر اغسكتا كر اكاليتا ماما لما يسكن انبتا اتكيل التفاي تفسيري ma'anarsu ko manufarsu ita ce wannan ɗaya ne daga cikin abin da ya zo a tafsirin wannan aya sai su ce wallahu a'lam bisawabi an gane wani in ya inganta zuwa ga tabi'i din daga cikin tabi'ai da suka yi da ahlul kitabi ne to sai a ce ko kuma sahabi daga cikin waɗanda da ahlul kitabi ne su Abdullahi ibn Salam da sauransu an samu wasu daga cikinsu sai a karɓa a dangana zuwa gare su a ce ya inganta zuwa gare shi amma ba za a dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan zance ba an gane sannan kuma ba za a dauke shi a matsayin hukunci na wannan shari'a tamu ba an da fahimci me ake nufi wannan kenan don haka wannan hadisi abin da ya faru a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga sayyidina Umar ko ya zama tambaya ce ya zo da ita ko kuma littafin ne ya zo da shi ko kuma littafin ne aka gani a hannunsa kun gane ko ya zo da shi yana tambaya ko kuma ya zo ya yi tambaya ba a ambaci cewa ya zo da littafi ba ko kuma ya zo da littafi kafin ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi ya tambayi mene wannan ya faɗi waccan magana an gane abin asalin dai abin da yake da alaka da zancenmu ko wannan babi shine me cewa duk wani littafi na wani addini bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibin musulmi ne ya ajiye shi ba a aiki da shi a matsayin imani ba a aiki imani ana nufin na gaskata duk abin da ke ciki ba a aiki da shi a matsayin hukunci wato wajen abin da za a yi na mu'amala ko ibada an gane wannan daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani duk littafan da aka aiko wa annabawan baya sun gama aiki sun tashi daga aiki za a yadda da cewa Allah ya saukar da su amma ba komai da ke cikin su ne gaskiya ba saboda taharifin da aka samu taharifi fil lafzi wa taharifi fil ma'ana kamar da malam zai zo ya karrara mana a cikin wannan sharhi insha Allah za mu gan shi dai ya ambaci wannan masaloli an fahimci abin to mu koma littafi kawai karka ji cewa an ce a shafa wani abu ne kace to dan me abin da ke cikin sa shine wannan ko mallan da kansa yace a cire shi an gane zaka yi ba cikin wannan littafin to sai mu koma inda yace hadal hadithu hadithun hasan ko farkon zancen bayan nassin hadisin kafin inda kuka cire din yace wannan hadisi ne hasan in an ce hasan ma'ana yustadallu bihi ko za a iya kafa hujja da shi za a yi amfani da shi وقد صححه جماعة من أهل العلم كي مالمي دا داماما سن إنغان تاشبائيا مغنر حسن بسن شيء صحيحي وله روايات مختلفة يزود دا رواية دبن دبن يعبد بعضها بعضا ساشن سنة كرفف الساشي سيشي المقصود من ذلك تعبن في دي أنا أنه أخذ هذه الورقة من التوراة cewa sayyidina Umar ya riki wannan shafi ko takadda ko takaddu na at-taura yutali'u fiha yana karantawa falamma ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ransa ya bashi ya fushi wa qala sai ce amutahawikuna ibn al-khattab har kun rude ibn al-khattab amutahawikun yace yani amutahayyirun ma'anar at-tahawwuku shine at-tahayyuru ma waznan wa ma'ana wazanin su daya a larabci kuma ma'anar su daya ne duka at-tafa'ulu ne yawa yani a fi hayratin anta ashe a cikin rudani kake har yanzu baka san wanne abu zaka bi ba san bacin rai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ganshi galibi in an taba addini in aka taba shaksin sa shi a matsayin sa na dan adam yakan yafe yakan yi afuwa wani idan ce mafi yawan halin sa amma aka taba musulunci ko wani abu da zai iya ya kusar musulunci to baya yin shiru kuma akan fahimci fushin sa yakan bayyana kuru-kuru kamar a wannan hali din tunda har ta kai ya faɗi wannan magana ai ba wai Umar zaka kalla ba kai yanzu ka kalli annabi Musa wanda ya fi sayyidina Umar ko bai fi sayyidina Umar ba annabi Musa annabin Allah ne shine annabin da ya fi kowanne annabi ambato a Qur'ani wajen adadin suna ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ambace shi a Qur'ani adadi irin adadin sunan annabi Musa ba annabi sallallahu alaihi wasallam sau hudu aka ambace shi a Qur'ani annabi Musa ko sai kai aiki ga lissafa to aramanci 136 sunan annabi Musa a cikin alkur'ani 136 kaga ba zaka hada bambancin 132 ba amma wannan baya nuna annabi Musa ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ake nufi to amma annabi Musa dangane da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana cewa wallahi wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda raina ke hannunsa inda annabi Musa yana da rai ku duba ku ga ba kamar da muke cewa ba ma bai kara masa ma da rasulullahi Musa ko annabiyullahi Musa ba kamar da muke cewa annabi Musa Musa kawai ya ambata da Musa yana da rai wallahi bai halatta ya bi wani abu ba in ba ni ba to dan Allah an gaya annabi Musa wannan an yi fushi da sayyidina Umar akan ya an ganshi da kofin at-taura da Allah mu da kai mu suwaye a cikin addini zaka je kana kwakwale kwakwale zaka yi watsi da Qur'ani kai watsi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka dogara da hankalinka ko wani tunani kai watsi da wannan asalin addini an gane wannan abun abin da zaka kalla kenan kar kai fahimto cewa gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahim ya faɗi bakar magana ga Annabi ga sayyidina Umar ba wannan zaka kalla ba Annabi sallallahu alaihi wasallam dama in yayi fushinsa akan taba addini yakan faɗi irin wannan amma kuma wannan bai soke cewa Umar shine wanda shedan baya tafiya daidai a hanya tare da shi ba bai soke cewa Umar dan aljanna bane an fahimci wannan yawa to mu je sai ce amutahayyirun yani a fi hayratin anta a fi shakkin anta ko kwanto kake yi ne a fi raibin kana cikin raibi ne shi ma ko kwanto da raibi da shakk ma'anar su daya illa malamai suna cewa shakki shine tasawi tarafaini, gefe biyu su daidaita, kakkasa rinjayar da wannan akan wannan shine ake nufi da shakka. An gane? Yawwa. Akwai ghalabatu zanni, ko akwai zanni, zato. To zato abubuwa guda biyu, ɗaya ya fi ɗaya rinjaye, shine ghalabatu zanni. An fahimta? Yawwa. In kuma abu ya zama ɗaya ne, ba wani wanda ya kusa da shi, ya ƙini kenan. To in aka ce raibi, shi kuma shakka ce tare da ƙaiƙayin zuci, shine ma'anar raibi. Yawa, shakka shine ka kasa rinjaye da nan ko nan, kuma tare da samun ƙaiƙayi a zuciyarka, rashin natsuwa akan kowanne, shine ake ce ma raibi. Yawa, to wannan dai tanwi'i ne na lafazi, na sani malamin ya kawo, ba wai lallai zama yana ishara ne zuwa ga wannan diqqatul farqi baina wannan baina ash-shakki war raibi ba, dan yana daga cikin abin da ɗaliban ilimi duk sun san shi. Yace a fi raibin anta mimma ji'tu bihi, ko kwanto kake cikin abin da nazo da shi. Wannan fassarar malam ne, an gane ba shine lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yawwa, qala sai yace laqad ji'tukum, ya'ani wallahi laqad ji'tukum biha, ya'ani bi shari'ati, nazo muku da wannan shari'an ne, bayda'a naqiyatan, fara mai tsarki kalla ita, la yadkhuluha labsun, babu wani cakudi a cikin ta da yake shigarta, wala yadkhuluha tahrifun, babu jirkitawa, babu wani abu da aka jirkita ma'anarsa a cikin ta, walau kana Musa hayyan, da Annabi Musa yana da rai, wattaba'tumuhu, kuma sai kuka bishi, wataraktumuni, kuma kuka barni, labalantu, to da kun bata. Mu komo kan zancen mu na dazu. Annabi Musa aka gaya ma wannan ko? Ko dangane da shi aka faɗi wannan. Law kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wataraktumuni balaltu. Akwai wani wanda ba Annabi ba da ya cancanci ma har a dora shi a wannan irin mizani? Babu. Yanzu kenan kowa ka ɗauko shi ka sa wannan. Da wani wane yana da rai, wani Annabi, ba Annabi Musa kawai ba, kowa inda yana da rai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka bi shi aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to an bata. Ashe kenan duk wani bawan Allah, duk girmansa, in aka bi shi aka bar manzon Allah, to an bata. Kun yarda da wannan zancen ko ba ku yarda ba? Istinbati ne wannan salim mai kakke, ko kuwa wani abu ne ba daidai ba? Istinbati ne a babin qiyasul aula, ko ba haka bane? Babin qiyasul aula yake. In kana annabi sallallahu alaihi wasallam qala mithla hadha al-kalam ash-shadid fi haqqi Musa alaihi salatu wasalam, fa min babin aula an yakuna kullu man duna Musa an yastahiqqa an yukallama fihi aw an yuqala fi haqqihi mithlu hadha al-kalam aw ashadd min dhalika, ko ba haka bane? In an faɗi wannan irin magana dangane da Annabi Musa cewa da yana da rai, sai aka bi shi aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an bata, to wani wanda ba shi ba shi ya fi cancantar ma a faɗi wannan. Ashe da malam wane, da waliyi wane, da shehu wane, ko da shugaba wane, da alhaji wane, da malam wane, da hafizi wane, da alaramma wane, duk wanda aka bi shi aka bar manzon Allah, to bata a kai. Ashe kenan wajibi ne abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowanne zamani har kiyama ta tashi. Babu wani dan adam da zai zo da za a ce daga zuwansa to kuma shi za a bi a aje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An fahimci wannan? To dama shine kuma abin da wannan babi yake karantar da mu. To sai ce ya anna risalatan nabi sallallahu alaihi wasallam hiya khatimatur risalati, domin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin dukkan manzanci. kuma yana daga cikin siffar manzon ƙarshe da sakon ƙarshe shi sa aqidar khatmun nubuwa take aslan min usuli hadha ad-din yana cikin usulul aqida yadda da khatmun nubuwa me khatmun nubuwa cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi dan a tabbatar da cewa daga cikin siffar ar-risalatul khatima shine labudda an takuna sadiqatan fil akhbari sannan kuma adilatan wa adlan fil ahkam kuma idan zancen Allah Allah ya siffanta zancen sa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla to har kiyama ta tashi babu wani labari da ya kai na Allah gaskiya babu wani labari da ya kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya babu wani dan adam da za a yi shi da zai zo ya faɗi wani abu da zai soke abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi in an yi haka an bata ko a aje alqur'ani ko a aje hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi maganar wani to an bata an fahimci wannan wannan asali ne siffar sakon ƙarshe shine ya zo da dukkan abinda ake bukata har kiyama ta tashi abinda ake bukata na shiga aljanna abinda ake bukata wajen neman yardar Allah to babu wani dan adam da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tausayin al'umma da zai zo da wata rahama da wata ibada mai tausayi mai gwaggwaban lada da tafi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi in ka yadda da wani ka bi wata shari'a da ya zo da ita da ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bautawa Allah da ita to hakika ka bata shine abinda dai wannan magana take nufi sai ce wali anna nubuwatahu kuma saboda annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hiya khatimatun nubuwati ita ce cikamakin annabtaka baki da wa kitabahu littafan sa allazi huwa alquran wanda yazo da shi wato alqurani huwa khatamu alkutubi shine cikamakin littattafai wa huwa almuhaimin ala kulli kitabin shine mai linjaye mai sha mai halarta kuma sannan mai iko akan mai saitara akan mai shafewa kuma mai hukunci akan duk wani littafi wanda ba shi ba wani lokaci in ina wannan zance sai kaman an tsananta sosai ko ko ba ku jin haka ina zafi wannan abun saboda shine asalin musulunci inda kai kai a zuciyarka akan wannan to akwai sauranka a fahimtar addini yau ba wata damuwa bace ba wani ake so a soka ba ba rage wani daraja bane saboda kowaye mai daraja a duniya to darajarsa bata kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musamman wajen abishi dan ka kowane ne in aka ce abishi kuma a bar manzon Allah to an bata wannan shine ita ce kaida to sai ce fa idan dan haka la yajuzu an nazaru fima sabaqahu min alkutubi bai halatta ba a koma dubi da bincike da neman gaskiya a cikin littattafan da suka gabaci alqur'ani ba'da ma anzalallahu jalla wa ala alkitaba bayan Allah ya saukar da wannan littafi na san tambayoyi za ku zo da tambayoyi cewa to a zamanin yanzu ya halatta mutum ya karanta bible ko bai halatta ba da sauran duk kila tambayoyi za su zo ko ko aje su akwai amsa su kafin ku yi tambayar ba sai ka rubuto ba duk malam ya ba mu amsa insha Allah قال ثم لن يتقبل السواء سي النبي صلى الله عليه وسلم يسي ولو كان موسى حيا دا النبي موسى انا دري ما وسعه الا اتباعه ان انت ما وسعه معناته شيني لا يحل له الوسع انا نفهم يلوتا تيدا ذاك اي كيو اتين ابو يا حلتا غريكا كجينن يا حلتا كجينن شيني معنى اشي سا معلمي سكي تيوا wanda duk yake ganin fi wus'ihi an yakhruja min shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kafara duk wanda yake ganin yana da yalwa yana da damar da zai fita daga shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin babin ridda a kutubul fiqh duk sun ambaci wannan duk dan adam din da yake ganin ya halatta gare shi ya fita daga shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi yanzu ba mabiyin manzon Allah bane to ya zama kafiri wannan ba tantama ni yace ba mabiyin Annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan ya bar shi sai ya zama bin wani yake daban ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin nawaqidul islam na mutum mun mutum musulmi ne in ya kudulci wannan a zuciya yana ganin ya halatta ya bar wannan shari'ar ai ba dole bane ma ya bita ba wajibi bace in ya ga dama zai iya fita a karkashin wannan ne malamai suke magana akan abinda masu turqus sufiya suka tafi zuwa gare shi ko mu'dhamuhum ko ba'dhum dangane da cewa ya halatta akwai wani mataki da shehi ko mai bin dariqa zai kai ta yadda zai halatta gare shi ya fita daga shari'ar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin yadda al-Khadir ya fita daga shari'ar Annabi Musa akwai wannan kiyasin shi suke yi cewa saboda malamai sun ce ga Khadir sunansa kenan yadda ake karanta a Larabci al-Khadir ba Khidr bane al-Khadir fataha al-kha'un shine fi kamar da malam Ibn Hajar ya ambata shine hallu ruho a Hausa in ji Bahaushe al-Khadir yayi zamani da Annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma sai Allah ya aiki Annabi Musa ko yayi masa isharar ya je zai same shi zai samu ilimi kuma ya je din kuma ya samu ilimin wanda ilimi ne na wasu abubuwa da suke a zahirin abinda Annabi Musa ya sani sabanin abinda shi Annabi Khadir ya aikata ne a ƙarshen suratul kafi duk kun san wannan kissa ne ya aikata abu Annabi Musa zai ce me yasa kai kaza yace karka tambaye ni ko har a ƙarshe a ta uku yace in ka sake ta biyu yace in ka sake tambaya ta zamu rabu ya sake na uku ko ya tambaye shi yace hadha firaqu baini wa bainika ai duk kun san wannan to su malaman dariqun sufaye a tasawufi sai suka ce kun ga anan Khadiru ba Annabi bane wali ne a zamanin Annabi Musa to gashi wali ya san abin da Annabi bai sani ba ashe kenan zai iya yiwuwa a zamanin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma a samu wani wali da ya san abin da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai sani akan haka suka gina abubuwa da yawa kaga zan ce shehi ya ce kaza shehi ya ce kaza in kai magana sai a ce ai kai jahili ne kai munkiri ne ko kai mahjubi ne akwai abin da baka sani ba su sun san shi saboda su suna kallo ne da batini kai kuma da zahiri kike kallo irin yadda Annabi Musa shi ma ilimin zahiri yayi amfani da shi amma aka nuna masa ba haka bane aka fi karfin sa to kaga wanda zai faɗi wannan dangane da shi yasa malami suka ce suka faɗi cewa na farko kuskure ne a ce Khadir wali ne ba Annabi ba Annabi ne zamani ɗaya da Annabi Musa saboda abubuwan da ya ambata ya faɗa cewa Allah ne yake gaya masa ko fa arada rabbuka wa ma fa'altuhu an amri ko ba haka bane an amri man an amri Allah in kuma umarni ya zo wa wani mutum ba ta hanyar annabin zamaninsa ba kuma tabbace umarnin ne ya zo to lalle shi ma annabi ne Allah ne ya gaya masa tunda da ta hanyar Annabi Musa ne ai Annabi Musa ba zai jahilci abin ba ashe shi ma annabi ne ilimi aka bashi Malam Ibn Hajar al-Asqalani yana da risala da ya rubuta akan Hayatu Khadir Hayatul Khadir kuma da asalinsa da sunansa tarihinsa me aka faɗa na riwayo duk akan sa yana nan risalar kuma an buga ta ma a buge take ba boyayyen littafi bane a ciki duk ya faɗi wannan cewa magana ingantacciya ita ce al-Khadir annabi ne na Allah yayi zamani ɗaya da Annabi Musa irin yadda Annabi Haruna ma yayi zamani da Annabi Musa ba abun mamaki bane a zamanin Banu Isra'ila ana samun annabawa da yawa lokaci guda zamanin Annabi Ibrahim akwai Annabi Lut akwai Annabi Ishaq dan Annabi Ibrahim ko akwai Annabi Isma'il dan Annabi Ibrahim akwai kuma Yaqub dan Ishaq duk waɗannan duk sun yi tazamuni da juna daka ba mamaki ba amma zamanin manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga zuwansa daga ran da aka saukar masa Iqra aka ci gaba da saukar masa wahayin Qur'ani daga ran da kuma ya rasu har kiyama ta tashi babu wani annabi babu wani kuma wanda zai samu ilimi in ba ta hanyarsa ba in dai ilimin na Allah ne in ko yace ya san abin da yafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata ibada ko wani aikin lada to ya fudda kansa daga shari'ar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan nan jan to mu je sai ce walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa yawa abin da fidda mu shine maganar ma'anar wasi'ahu yawa yace li annahu ba'da bi'fatin nabiy sallallahu alaihi wasallam domin ko bayan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajibu ala aljami'i an yu'minu bihi wajibi ne akan dukkan al'umma su yi imani da shi wa kanat risalatu kulli rasulin khassatan dama manzancin kowanne manzo keɓantacce ne ga al'ummarsa wa kanat risalatu muhammadin alayhi salatu wassalam ammatan ita kuwa manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gamamme ne ya shafi duk al'ummomi ba iya larabawa aka aiko shi ba ba zuwa ga banu isra'ila ba a duka ammatun nasi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an wama arsalnaka illa kaffatan linnasi yawa to Allah madishi ya ayyuhan nasu inni rasulullahi to gashi ma a shidi ya fada يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ني منزوني نألا زوا قليكو باكي تيانكو جميعا إنن أنا نفهم ذكا الناس سنيتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يفداتي وأنا مولي أما كمونا دين إتما بتا فتدق الله يبا تند العالمين هو هاشكتك إلا رحمة للعالمين yau domin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne inqazin mutane daga shirka zuwa tauhidi dan haka dukkan al'alam duk abinda ba Allah ba ya samu rahamar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce farisalatuhu alaihi salatu wassalam ta ummu faqalai risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta game wato jinsin aljanna mutum in an ce as-saqalain ana nufin aljani da mutane shine aljins wal ins aljin wal ins sayyi wa kullu rasulin fa innahu kana yursalu ila qaumihi khassatan sauran annabawa dukkanin su kowanne manzo akan aiko shi ne zuwa ga mutanansa su kadai shi yasa za ku ji Allah madauki a cikin alqur'ani yana fada wa ila adin kaga ba sai ila alalami kulli ba sai a ce akahum hudan wa ila thamuda akahum salihan yawa haka wa ila madyan akahum shu'aiban yau amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kebance shi da wata al'umma ba shi gaba ɗayan al'umma ta duniya aka aiko shi zuwa gare su sai ce wa Muhammadun alaihi salatu wassalam ursila linnasi ammatan shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga mutane baki ɗaya fa hadha yadullu ala annahu wannan yana nuni akan cewa la yajuzu an-nadharu fi ma sabaqa min al-kutub bi halatta ba komawa bincike cikin wasu daga cikin littattafan da suka gabata ولا ان يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم كو ابي وني وندا با النبي صلى الله عليه وسلم با ولو كان احد من الانبياء موجودا حال بعثته اندا اكوي وني النبي yana da rai lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi lattaba'ahu alaihi salatu wasalam to da wajibi ne wancan annabin yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai karka fahimci lattaba'ahu alayhi salam ay lattaba annabiyyu sallallahu alayhi wasallam zalika annabiyya a wannan ka fahimci kuskure ay lattaba'ahu hadha annabiyyu almawjudu fi waqt bi'thati annabi lattaba'a muhammadan sallallahu alayhi wasallam abin nufi kenan ai kun gane su yake to da a ce akwai wani annabi lokacin da akai aiko manzon Allah sallallahu alayhi wasallam to aikin sa sai ya tashi daga aiko manzon Allah sallallahu alayhi wasallam sai koma shi ma karkashin manzo sallallahu alaihi wasallam shi zai bi ya jama'a wallahi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin abu bane ba abun wasa bane da har zai zama wani sako-sako ana wasa da shi har a dauko wani dan adam a fifita shi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka rashin sanin kimar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam babban abin takeici kuma sai kaga wanda suke cewa sun fi kowa san manzon Allah sune kuma masu irin waɗannan yanzu wanda ya damu cewa abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ai azumi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ai ci abinci irin kwanciya irin komai mu'amala irin sai a ce dan tsanani ne kuma a ce maki waliyye ne alamar san waliyai shine ashe a ce su agun su kenan alamar san waliyai a ce abu waliyai a bar annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ga masoya manzon Allah ne suke fadin wannan kaga akwai wani abu na tufka da warware a cikin wannan zance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wajibul ittiba'i babu shiriya babu tsira ba shiga aljanna ga duk mutumin da ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wani abu daban kuma mutum ba zai yi ya ce hanyar wannan din da yake bi yanzu ita ce hanyar manzon Allah ba tunda hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan kafin a haifi wannan an fahimci abin ba zai yi in dai an samu bambanci to ta manzon Allah ce gaskiya a kyalata wancan a zo a bi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana so a zauna da Allah lafiya ko a haɗu da Allah kai lafiya ran kiyama Allah samu dace to ina ga a da dan sauran lokaci wali hadha isa alaihi salam rufi a hayya shi yasa isa annabi isa alaihi salatu wassalam an dauke shi da ransa wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu wannan karshen suratul nisa'i farko farko kusa da tsakiya barrafa'ahu Allahu ilayhi ko ce dai duk kusa da wuri daya barrafa'ahu Allahu ilayhi abinda Allah shine Allah ya dauke shi ilayhi ai ila Allah shine abinda Allah ya bai bari an kashe shi ba dan haka wanda yace an kashe annabi Isa bai fadi daidai ba ko wanda ya kisa ko wanda ya da'awar kisan ne kamar Yahudawa ko wanda yake jin haushin kisan ne kamar Kirista to duk ba su fadi daidai ba ba a kashe annabi Isa ba ballantana har a zancen cross wannan duk tatsuniya ce abinda Allah ya fada shine gaskiya wama qataluhu ba su kashe shi ba wama salabuhu ba su sa shi a cross ba me aka yi walakin shubbiha lahu an rikita su sun kashe wani mai kama da shi suka dauka shi ne me aka yi barrafa'ahu Allah ilayhi Allah ya dauka kashi zuwa gare su dai yace wa yanzilu fi akhir az-zamani fi dimashq a karshen zamani kuma zai sauka a dimashq kuma da yazo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi Isa zai sauka shine a Syria dimashq fil masjid alladhi banahu banu umayya a wani masallaci da banu umayya suka gina inda al-manarati al-bayda a mana a wurin al-manarati al-bayda mana hasumiya fara shine al-manara al-bayda kama jaa fil ahadith as-sahihah saboda hadisai ne suka inganta akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi siffar masallacin ne to kuma sai Allah ya kaddara a zamanin ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya aka gina wannan masallaci sai siffarsa ta dace da siffar abin da yazo a hadisan yawa to sai ce fa yanzilu hakaman zai zo ya sauka a matsayin mai hukunci adlan mai adalci muqsitan shi ma mai adalci daga aqsata yuqsitu shi adalci kenan amma an ce qasata yaqsitu ba yuqsitu ba qasata yaqsitu to shi kuma yayi zunubi an gane yayi laifi amma ina adalci da yana ta'addi da alif yace wai ko in ce da hamza wai yakunu ma'muran fi tilka salah kuma zai zama a wannan sallah zai zama umarnin sa ake yi faya'ati zai zo faya'rifuhu an-nas mutane za su san shi faya'ati al-imamu yata'akhkhar sai imamu da yake sallah a lokacin ya koma baya li yataqaddama rasulullah isa alayhi salam dan annabi isa ya gabata mahadi ne zai ja baya ya barwa annabi isa tare za su kashe dujal bi wannan yazo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fayadfa'u isa alayhi salatu wasalam bil imami wa yaqul imamukum minkum takrimatullahi li hadhihi al umma sai ya ture shi ya ce a ci gaba imamukum minkum shugaban ku yana cikin ku ma'ana da tawadu'u yace a ci gaba wannan mubashsha kaza mu zo kansa a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala mallan ya dan yi ratse ne ya shiga cikin wannan sharhin wani abu daban a siyakin bayanin da muke zancen da yake na me in akwai wani annabi a zamanin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai bi shi ba an fahimci abin yawa to karkashin wani ne sai kawo zancen annabi Isa alaihi salatu wasallam dan kada wani ya ce a to ai ga annabi Isa yana nan to yanzu shi ba annabi bane kamar yadda masu cewa annabi Isa ba zai dawo din da muke cewa to wato da kuke cewa annabi Isa zai dawo, to in ya dawo a matsayin me zai dawo? Zai dawo a matsayin annabi ne ko kuwa ba annabi ba? In kuwa ce ba annabi bane, to ko rage masa daraja? Kaga don duk wasa da hankali ne. In annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu kuma in wani kwatance kake yi, in ya dawo tunda dai zamani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to tun daga bi'isatin nabi, tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana shekara 40 da aka bashi annabcin nan, har zuwa lokacin da kiyama za ta tashi, a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake. Da haka duk wanda ke wannan zamanin me zai zama? Mai bi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wani abu. Kuma wannan ba rage daraja bane gare shi. Ah, wanda yace in annabi Musa yana nan zai bi shi, to kuma in wani annabin ma ya bi shi, wace daraja aka rage masa? An gane? Amma a matsayin me zai dawo kamar gashi? Mai hukunci ne, mai adalci, amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan dai ku bar mana shi, insha Allah za mu shiga cikin sa a wata munasabar daban. Abubuwan ne dake suna da yawa, kuma shubuhohin mutane akan waɗannan masalolin suna sauraren, suna bada aran kunnuwansu ga waɗanda ba su ɗauki abubuwa daga hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, har akan karkatar da su zuwa ga wani abu daban. Ba dan haka ba ba buƙatar shiga wannan zancen a wannan mahallin. Allah ya samu dace. Tuna ga zamu tsaya nan darasin mu mai zuwa insha Allah, sai mu tashi akan wali hadha Isa alaihi salatu wassalam, kuma sai a dora akai sauran abin da ya shafi mas'alolin karanta littafan at-taura, injila, wannan da sauransu da suke hannunmu, da an yi tahrifi ko ba a yi tahrifi, duk malam ya ambaci wannan, za mu zo mu ji su. Ku yi mana haƙuri, insha Allah ta'ala za a zo a ji cikin tambayoyi da wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. A cikin wasu suna tambaya akan wasu mas'aloli, abin da yake ban mamaki ku duba duk zancen nan da muke yi akan waɗannan mas'aloli, sai ka ji wani yana tambaya akan sujudar sahwi ko sujudar rafkan abin nan, sujudar me ake ce mata, tilawa, za a yi tasbihi ko ba za a yi tasbihi ba. Da a ce darussan ran Alhamis ne ma, ma iya cewa zancen fiqhu yana da mu'amala da alaka da wannan. Na fi son in ji tambayoyi akan waɗannan matsaloli da muke tattaunawa. Allah ya sa gamsuwar ce ta yi yawan da babu tambayar, ko? Insha Allah ta'ala. Wani na cewa idan aka karatun Qur'ani aka zo gun sujada, wani tasbihi ake yi, tasbihin da ake a sallah shi za ka yi. Sallar magariba idan mutum ya samu raka'a ɗaya, ya zuka zuwa waɗannan abubuwan duk abubuwa ne da an sha tattauna su, an sha amsa magana a kansu, amma dai ba rena mai tambayar aka yi ba. Alhamdulillah, tun da ya zo wurin da ake karatu ko ma mai ake tattauna a kai, muna dai fi yin son, mun fi son a ce an yi tambaya akan abin da ake tattaunawa a cikin darasi. Amma in dai wani abu ne ya dame ka na addini ko akan me, ba laifi in ka yi tambaya, ba sukan abin ake haka ba. Amma yawan irin wannan tambayoyin shi yasa ne wannan magana, cewa galibin tambayoyin da ake yi da wani bako ne zai ji, mu da karanta tambayoyin nan muke yi, wasu suna sauraron sai su, wasu sai su mamaki a wani shi, ya mutanen suke tambaya akan wani abu ma da ba shi ake tattaunawa akai ba, ko ba haka bane? To amma ba laifi, iya mu muke amsa tambayoyin mu. Idan mutum ya samu raka'a ɗaya a sallar magariba, sai ya miƙe bayan liman ya sallama, raka'a nawa ake bin sa? Biyu. To wannan zancen dai da an sha faɗarsa, an sha amsawa saɓanin malamai akan qada'i zai yi ko itmami zai yi da sauransu, zancen da ya fi dai tafiya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine itmami mutum zai yi. Itmami kuma ya ake yin sa? Shine mutum ya karanta Fatiha da sura a bayyane, ya ruku'u, ya sujada ɗaya, ya zauna, ya ta biyu, ya zauna tahiya, domin yanzu ne ya samu raka'a biyu. Ita kuma tahiya ta farko ana yin ta ne yayin da aka yi raka'a biyu, in a sallar magariba ne, waccan da kai tare da liman, saboda kar ka yi rashin ɗa'a ga liman ne shi yasa baka miƙe ba. Amma tunda raka'a ɗaya ka samu, bai kamata dama ka zauna, amma tunda tare da liman kake, ba dama ka fita daga umarnin liman sai ya yi sallama. shi yasa kai wannan zama ba naka bane na liman ne to in ka gama wannan zaman tahiyya ka miƙe kuma sai ka karanta fatiha ita kadai kuma asirce domin abinda ake dauka cika sallah kake wanda ka samu tare da liman ita ce da daya agunka ta daya ce ba ta uku bace kuma ake bin ka biyu yadda zakai qara'in su an gane kamar yadda wani shine mazhabar malikiya suka dauka akan hadisan wa yaqdi akan wannan riwayoyi da suka zo amma kamar yadda an ambata malamai da yawa sun furjaha maganin itmami da haka abinda zakai shine kai fatiha ita kadai a raka'a ta uku kuma sai kai ruku'u ka dago kai sujada ka guda biyu ka zauna kai tahiyya kai sallah shikenan magana ta kai to tambayar kuma ya sallar gawa take ai kage shi mai wani darasi ne ko sallar gawa kabbara hudu ce yawa ai kabbara daya ai karatun fatiha su malamai suna ce da sura ai kabbara ta biyu ai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku ai addu'a ga mamaci da al'umma kabbara ta hudu ko a ƙara addu'a ko ai sallama shikenan sallama kuma duk kowanne yazo assalamu alaikum kadai ya inganta assalamu alaikum wa rahmatullah daya duk ya inganta assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma duk ya inganta duk wanda akai duk yazo a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kenan wannan kuma yana cewa naji wani malami ya fassara annamisa da mai karin gashi shin mallan an fassara shi da hakan ko kuwa kuskure ne to ni abin da na sani annamisa daga annamsu al-Imam an-Nawawi yace annamisatu hiya allati tuzilu sha'ar al-wajh ita ce wadda take gusadda haka yake amfani da lafazin tuzilu sha'ar al-wajh gashin fuska gashi a fuska in akwai a jikin mace sai ta tsitsince shi ta ciccire ta tuttuge shi wani shi ake nufi haka al-Imam an-Nawawi fada Ibn Hajar kuma cewa yayi annamisatu hiya allati tantifu sha'ar al-wajh annamisa ita ce wadda take tsige gashi dan haka kun ga ashe tsige gashi ne ba ƙara gashi ba ni abin da na gani malamai sun ambata kenan amma ni ban ji ma wannan la Allah ko da Hausa ne wani ya fahimci namisa din shine ƙari sai ya ce ƙara gashi ƙara gashi wannan daban yake wannan kuma yana cewa shin yin sujada wajen karanta alqur'ani wajibi ne ba wajibi bane sawa'un a sallah ko a wajen sallah sannan kuma me ake karantawa a sujuda ta qabli ko ba'di ko shuru ake yi to sujuda irin tasbihin da ake yi a sujadar cikin sallar da ba qabli ba ba ba'di ba irin sa ake a sujadar qabli da ba'di sannan yace dan Allah mallan yana neman addu'ar ƴan uwa musulmi babana yana fama da tsananin rashin lafiya to Allah ya bashi lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya wannan kuma da larabci ya rubuto kuma rubutun da wahalar karantawa yayi addu'a ga mai karatu yayi addu'a ga mai martaba sarki a ƙarshe kuma yake cewa tambayar sa ita ce dangane da ada'iz zaka yace masalan hasaltu al-yawma ala 40 sha yace yau na samu tumaki guda 40 هل يجب علي الزكاة او الا اذا حال عليها الحول تو الا اذا حال عليها الحول شيكنان يوا تند دي ده العرب شي كربتو ان شاء الله كا غاني امسر الا اذا حال عليه الحول اي سي دي ابنده متين يا سامو ندوكيا ان دي زكاه شي زكر امفانين غونا ايتسي اكيي lokacin da aka yi girbi ko aka gyara kayan amfanin gona sai a fidda zakka amma da dukiya ta kuɗi da kuma urujut tijara da kuma almawashi ko al'an'am duk zakkarsu sai shekara ta zabi don haka mutum yana fixing lokaci ne na fidda zakkarsa in ta dabbobi ce in ta wannan ce duka sai ya sa rana sai yi in kuma ya tashi da kudin da ke hannunsa in na kasuwanci ne in yana kasuwanci kuma da wanda yake yake kasuwanci da shi ko da jiya ya shigo to za a hada shi a zakka shi kuma wannan an bance wannan wanda ake hadawa sabon shigowa shine idan a urudu tijara ne kana da cash da kake juyawa na business kuma gaba ɗayan business din naka ya kai nisabi to kawai rana za ka yi fixing a shekara kullum karka saba annan wannan ranar in ta zagayo ita ce ranar zakarka to in ka tashi sai ka lissafa duk abin da ke hannun nan naka sai ka fidda zakka da shi inda bashi shi ma sai ka duba bashi ne da ake sa ran za a kawo maka to sai ka lissafa da shi wanda kake bi yawa wanda ake binka ko sai ka fitar sannan ka duba nisabi idan in ka fidda bashin ka gaba ɗaya ba ka da nisabi to ba zakka a kanka saboda fidda zakka kafin shi tilas ne a fidda bashi wannan dai duk mun yi ababin zakka a karatun da ya gabata na littafin Umdatul Ahkam Allah ya samu dace Allah ya ƙara mana ilimi to ga tambayoyinku sai mi sallama